Kungiyar alarmomi mahaddata Al-Qur'ani a jihar Niger Nigeria sun gudanar da wani babban taron su a Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Mahalarta taron dai sun yi Allah wadai da ayyukan kungiyar Boko Haram mai tayar da hankalin al'ummar kasa tare da nuna rashin jin daɗi akan yadda muguwar ɗabi'ar nan ta yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa ke ƙara ta'azzara a Nigeria. Alarama Musa Adamu Hadeja shi ne sabon shugaban kungiyar mahaddata Al-Qur'anin a jihar Niger.
Abinda muke so duniya ta sani, musamman abubuwa da suka fi damunmu, irin maganar Boko Haram din nan da ta addabi mutane aka ce addini ne, wanda kuma ba addinin musulunci ne, yace a je a kashe mutum. Su kashe mutum sai in akwai haƙƙin kashe mutum a kansa, wannan hukuma ce za ta yi. Ba wani ƙato ya sa mutum a gaba ya kashe shi yace yayi jihadi ba. Wannan babu shi cikin Al-Qur'ani.
Shi ma dai sakataren mahaddata Al-Qur'anin a jihar Niger, Adamu Abdullahi Idris, ya yi ƙarin haske ne akan girman laifin mai yin fashi da makami ko kuma garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa.
Waɗannan duk aka kama shi da irin wannan, kaga shi dan fashi din, ai dan fashi ne ya koma mai ɗaukar mutane. To su da ma yuharibunallaha, abinda Allah ya ce musu, ko dai a soke su ko a kashe su ko kuma a kore su da ƙasa. Wanda har ma kisan bai ce ai musu kisa waya a ɗauki takobi a sare ba. In dai an kama irin wannan, dama ta yi ce a soke shi da mashi tun daga duburarsa haka. Wannan shi ne hukuncin yusallabu ɗin.
Matsalar yawan bara daga yara ƙanana na ɗaya daga cikin matsalolin da ake fama da su a arewacin Najeriya. Kungiyar alarmomin dai ta ce za ta ba da gudunmuwa domin shawo kan al'amarin. Alarma Salisu Muhammad shi ne mataimakin shugaban kungiyar mahaddata Al-Qur'anin a jihar Niger.
Kaga na farko za mu so duk wanda kaga ya zo nan, in ka samu hannun sakatare za ka ga sunansa, namban wayansa, adireshinsa, almajiransa ko nawa ne. Saboda haka za mu zo mu zauna mu san ko nawa ne almajiran mutum, sannan mutum nawa ne ma gaba ɗaya muke da su a ƙungiyar nan. Saboda haka mu zauna mu yi magana da su tsakaninmu da gwamnati, mu nuna musu cewa mu ga abin da muke so, gwamnati kuma gwamnati ga abin da take so da mu. Ka gane ko? Domin a magance waccan matsalar da gwamnati ba ta so, mu kanmu ba ma so.
Shugaban kungiyar alarmomin na Najeriya Sheikh Musa Hassan, wanda bai samu halartar wannan taro ba, amma ya bugo waya yana yin Allah wadai da waɗanda suka kwashe ‘yan mata ‘yan makarantar Dabci a jihar Yobe, tare da yin kira ga hukumomi da a ɗauki mataki domin tabbatar da ganin an dawo da waɗannan ‘yan mata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.